Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM gami da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau ranar 10 ga watan Yuli na shekarar 2017 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai
to sojojin Iraq na abun gida-gida suna kakkabe gauran mayakan ISIS a birnin Mosul wata kungiyar saka ido a yakin da ake yi a Syria ta ce a yau dinnan Litinin yarjejeniyar tsagaito wuta na aiki a larduna uku na kudancin kasar abinda ba a rasa ba sannan dan farin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya taba ganawa da wata lauya mai alaka da fajar gwamnatin Russia
to sai a biyo mu don jin cikakken labaran a shirin namu na yanzu za ku ji mutane uku sun mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon ruwan sama mai tsananin karfi a garin Cintabaradan dake Niger bayan haka za ku ji rahoto akan yan kungiyar Boko Haram guda 52 da suka tuba kuma aka fara koyar da su yadda za su yi mu'amala da mutane muna kuma dauke da rahoto akan manoma da kuma yadda suke hangen wannan damunar a kasar Niger bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran gida-gida kuma inci-inci sojojin Iraq ke bi suna kakkabe gauran mayakan ISIS a birnin Mosul a daidai lokacin da jami'an gwamnatin kasar kuma ke murnar yin nasara a yanzu fadan ya rage ne a wata matsatsiyar unguwa inda har-haren jiragen sama da sojojin gamayya ke kaiwa ke jijjiga gidajen da ke hannun sojojin Iraki. Sojojin sun bayyana fadan na ƙarshe da cewa shi ne ya fi ƙazancewa a jerin fadace-fadacen da aka taɓa yi da ƙungiyar ISIS saboda shiga gidaje da suke inda mayakan ISIS suke ɓoye saye da rigunan ƙunar baƙin wake. Jiya Lahadi, a daidai lokacin da rana ke faɗi a birnin Mosul ne, tawagar Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ta bar birnin Mosul ɗin da aka kubutar. Wasu 'yan wurin da ke cike da murna sun taru don bayyana farin cikinsu da zuwansa sun sasseta kamarorin wayoyin salularsu don ɗaukar hotuna. A yanzu, akasarin birnin na Mosul na ƙarƙashin ikon sojojin Iraki ne, ta yadda mayakan suka makale a wani ɗan wurin da bai wuce mita 200 murabba'i ba. Sojojin Iraki sun ce mayakan ISIS ɗin da suka rage 'yan taron Aradu da Kani, waɗanda akasari ma ba 'yan asalin Iraƙin ba ne, don haka a gare su duk wani faɗa na a mutu ne ko a rairai. Suna ta mana kashedi cewa maza ku fice daga wannan ƙasa ta musulmi kafirai kawai, a cewar Barak Razak, wani sojan Iraƙi na musamman a fagen daga a jiya Lahadi. Ya ƙara da cewa sannan sai muka ga sun shiga sanya rigunan ƙunar baƙin wake, sai muka jefa musu gurneti, muka ja baya, sannan muka kira jiragen yaƙi. Sojojin sun yi ƙiyasin akwai mayakan ISIS wajen 100-150 da har yanzu ke turjewa a birnin na Mosul.
To wata kungiya da ke saka ido a yakin da ake yi a Syria ta ce a yau Litinin yarjejeniyar tsagaita wuta na aiki a larduna uku na kudancin kasar in banda rahoton 'yan tashe-tashen hankula a nan da can, yayin da su kuma gwamnati da 'yan tawaye ke shirin fara tattaunawar zaman lafiya ta zagayewar baya-bayan nan da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar nauyinta da zimmar kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru 6 ana kwabzawa. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke Syria ta ba da rahoton saba mai yarjejeniyar kwance ɗamarar a ɗan nan da can a lardunan da Ra'a da kuma Qunitra, lardunan da tsagaita wutar ta shafa, wanda ƙasashen Amurka da Rasha da Jordan suka taimaka aka cimma har da Sweden. Jami'an diplomasiyar kasashen Amurka da Rasha da Jordan sun taimaka aka cimma wannan yarjejeniyar kwance damarar ne a bayan fagen taron kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya wato G20 wanda aka yi a Hamburg na kasar Jamus. Ko da yake da gwamnatin Syria da ƴan tawayen babu ɗayan su da ya kasance wurin tattaunawar zaman lafiyar. Wani jami'in gwamnatin Syria ya gaya ma kafar yada labarai ta Reuters cewa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na marhaban da duk wata hanyar warware matsalar cikin lalama.
Dan farin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya gana da wata lauya mai alaka da fadar gwamnatin Russia jim kadan bayan da mahaifinsa ya zama dan takarar jam'iyyar Republican da zummar samun wasu bayanan da za su taimaka ma yaƙi neman zaben mahaifin nasa. Dan Donald Trump din ya tabbatar a wata takardar bayani cewa ya gana da wata lauyar Russia mai nasaba da fadar Kremlin, kuma ya amince a yi ganawar ce a watan Yuni shekara 2016 bayan da ta gaya masa cewa tana da wasu bayanan abubuwan fallasa game da ƴar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Yayin ganawar da wannan lauyar ta Russia Natalia Valesnikaya, babu wani bayanin da ta bayar ko kuma ta yi tayin bayarwa a cewar ɗan Trump ɗin. Nan da nan sai ya tabbata cewa ba ta da wani bayanin kirki. Dan Trump din ya ce ubansa bai da wata masaniya game da wannan ganawar. Fadar White House ta yi kokarin maida batun ganawar dan Trump din da lauya Natalia Valesnikaya din mara tasiri bayan rahoton jaridar New York Times na ranar Asabar, inda aka fara bayyana ganawar. Waɗanda suka kasance a wurin ganawar wadda aka yi a katafaren ginin Trump din nan na New York, wato Trump Tower, sun hada da Jared Kushner, surukin Trump wanda daga baya ya zama wani babban mai bayar da shawara a fadar White House, da Paul Manafort wanda a lokacin shine chairman din kwamitin yakin neman zaben Trump.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yan sa'o'i bayan dawowarsa daga karo na biyu na ziyarar aiki da ya kai kasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban ƙasa, Donald Trump da muƙarrabansa sun fito ƙarar jiya Lahadi suna ta bayyana ziyarar aikin da cewa cike take da matuƙar nasara. Shugaban ma'aikatan fadar White House Reince Priebus ya gaya ma waɗanda ya yi hira da shi a gidan talabijin ɗin Fox News jiya Lahadi cewa shugaba Trump ya kasance jangwarzo a taron G20 da aka yi a Hamburg na ƙasar Jamus. Trump ne ya fara sa tsuntsumar bayan da ya yi ta aikawa da saƙon Twitter, inda ya yi ta zayyana nasarorin da ya yi ciki har da tsagaita wutar da aka cimma a Siriya, wanda ya ce zai cici rayuka. Sannan ya yi nuni da cewa ya yi gum kan batun ci gaba da ƙaƙaba ma Rasha takunkumi a yayin ganawarsu da shugaba Vladimir Putin. Ya rubuta cewa ba a tattauna kan batun takunkumin da aka ƙaƙaba ma Rasha ba a ganawata da shugaba Putin. Ya ƙara da cewa babu abin da za a yi sai in an warware matsalolin Ukraine da Siriya. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ruwan sama mai tsanani ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a garin Cintabarade da ke ƙasar Nijar. Ga Haruna Mamani da cikakken rahoton.
Ruwan sama da aka shatata kamar da bakin ƙwarya tare da iska mai ƙarfin gaske ne suka afka magundumar Cintabaradan ta janguriyar Nijar a cikin jihar Tawa tsakanin ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9 na daren Lahadin da ta gabata, abinda ya haddasa rasa rayukan waɗansu bayan Allah tare da jimuwa mai tsanani ga waɗansu. Haka ma dukiya mai yawa ce ta hallaka, har da tashin kwanonin gidaje masu ɗimbin yawa a cikin garin, kamar yadda shugaban gundumar Cintabaradan cewa da Abbas Elitinin ya yi mini ƙarin bayani a lokacin da muka tattauna da shi ta wayar salula a ɗazu-ɗazun nan.
Tun da an samu gidaje wanda suka faɗi, sai zama akwai cikin gidajen na akwai wanda suka faɗi a san mutane suna kwana a ƙarƙashin. Don ka akwai iyali guda wanda mutum kama ne mutum takwas gida ya faɗi sama. An samu rasuwa mutum uku, an samu wanda suka yi rauni sosai. Cikin su guda mace har kama a tagunci, akwai mutum biyu wanda raunin su dai ba sun samu rauni dai mai ba haka nan ba sosai. Cikin wannan akwai yarinya guda wadda tana da kaman shekara guda da rabi da wadda su ne suka mutu dai za a ce dai su samu komai ba. Wanda wannan akwai gidaje da yawa dai wanda sun wali an samu kasuwa an samu shaguna jiya da dare wanda suka wali. Jiya da dare dai za mu ce dai ba mu kwana bana a nan. An kwana ana kawo mutane ana kawo tallafi don su kiyaye kayansu. Wanda suke cikin bisa hanyar suna bisa hanyar ruwa to ya da jama'a sun taru sun kama mutane.
Har izuwa lokacin da nake aika wannan rahoton gidaje na ci gaba da rugujewa a garin na Cintabara dan Sidi Muhammad Sidi ya kara mana bayani game da abin da ya faru a can cikin garin na Cintabara dan
gidaje da duk gidaje da yawa sun kwantar tsarwar da take bisa gidaje duk iska ya daidaita
to Allah wanda abisa ruhi na gidaje kenan duka iska ya dauke su
wani wajen bangare radio ko kuma taya bangaren na radio da kanshi iska yayi play kanshi
iska yana da shi
ya na da shi mai bakon takasba gidaje suna cike da ruwa
to ba a samu hasarar rayuka ba
mutum wajen fudu ko biyar sun mutu da yawa sun fice yau
yanzu haka ana iya ce akwai mutane asibiti kokonce kenan
ana an kai wurin ta amma an kai wurin business
an ta wajen business waɗanda suka rasu sama da shekaru 40 ne mutanen garin na Cintabara dan ke cewa basu ga irin wannan ruwan sama da iska mai karfin gaske ba hasali a sassa daban-daban na kasar ana fuskantar irin wannan ambaliya yanzu haka abinda masana ke cewa bai rasa nasaba da canjin yanayi da kasashen duniya ke fama da shi a wannan lokacin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to Allah ya kiyaye gaba har ila yau a kasar ta Niger din manoma sun tofa albarkacin bakin su akan wannan damuna ga tamar abari dauke da rahoton
yanzu haka dai damuna ta girku a sassa daban-daban na jihar da magaran inda tuni manoma suka yi nisa a noma kamar yadda waɗannan manoma da na samu a gonakin su suka shaida ma muryar Amurka
Malam Sali damuna alhamdulillah damuna kina gindi tabarakallah amfani yana da kyau kun shifka wahazi da wake da gyada da dawa a mataki yanzu dai gashi muna noma da tunu dan cire-ciren ciyawa amma yanzu alhamdulillah amfani bai da a gishiro ko ina yanzu inda kano tabarakallah masha Allah
lahir sunana amfani na da kyau kuma yana tafiya yadda ake so tun cikin azumi muka fara gaskiya mun da noma babu su zuwa sauran tabura da
Adamu Muhammad a yanayin damuna dai muna ganin al'amar kamar za mu dace damuna alhamdulillah mun gode Allah zuwa gyada zuwa hatsi dai muna gani har yanzu ba wata matsala a gare shi kuma gashi muna samun ruwan shuka yabanyan nan da muke gani a gaban mu muna ga alamu za mu dace insha Allah
babbar matsalar da ke addabar masu gona dai bai wuce kwari tsutsa da sauran cije-cije ba sai dai kawo yanzu manoman sun shaida mun basu fuskanci waɗannan matsaloli ba
a yanzu dai babu wata matsala da muke fuskanta tunda yanzu an hani kin ga gashi nan tabarakallah akwai ruwa kuma yana da kyau tsutsa ma da take da kai yanzu babu ta tamu mu dai yanzu abinda muka samu da bakin abinda Allah ya ba mu shine muke aiki da shi aiki mutaki na gargajiya shine muke aiki da shi
akwai tije-tije wanda suka dan fara muna jin labari can kudu akwai wata tsutsa wanda take kama hatsi anan da sauki gaskiya nan da sauki taki gaskiya mu dai ba mu samu ba kuma muna neman shi amma kuma wanda muke so za a kawo mu da ke ga mu riga an shuka mun yi so a kawo mu da bature
na kuma ci karo da wasu jaruman mata a wani kwari na noman miyar kubewa suna ta faman noma
sunana Barira noman miya ne nake na shirka miya ta kuma nake nomewa in aka kombi halu wanda sake ciya mu koma mu maimaita ta saboda in ta yi diya da ita muke ci muke sha muke rike diyan muke wa diyan mu sutura kuma mu ma muna ci muna sha mu ma muna bukatun mu na komi da komi wannan gemilar in nayi ta ni in samu mutum sha mijina shi ma in da hali shi ma bashi nake shi ma ya ci ya sha a ciki tunda wannan miya muna samu muna ci muna sha an Allah ubangiji ya taimake mu
sun dai kira gwamnati ta taimaka musu da taki da kayan aiki
ni Barira a garin Barde ina so gwamnati ta taimaka mu da taki da abin da za a ci a sha kuma da kayan aikin kwari da muke yin shi
na nemi karin bayani daga bakin hukumar gidan gona sai dai hakan bata samu ba director an ce baya nan Tamara Bari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
to Allah ya bamu damuna mai albarka a Najeriya kuwa ƴan kungiyar Boko Haram guda 52 da suka bada kai sun shiga sansanin daukar sabbin darussan rayuwa ga Abdul Wahab Muhammad da cikakken rahoton
the event we witnessed today is actually the second stream of clients that we are handling in the camp. At the beginning of this year, we handled 6 of them. They graduated from this camp last month, June. And today we brought in 52.
Ganawa da manema labarai kwamandan sansanin Operation Safe Corridor Manjo General Shafa ya ce hidimar da za ku ganewa idanku shine irinsa na biyu a wannan sansani. A farkon wannan shekaran an kula da 'yan kungiyar guda 6 kuma an yaye su a watan Yuni, a yanzu kuma an kawo guda 52.
While they were here, they were exposed to various programs, psychotherapy, psychosocial. They were also exposed to
Manjo General Shafa ya ce a zaman su na sansanin ana gyara halayen su a fannin sauye tunani da zamantakewar hulɗa da jama'a da ma batun tu'ammali da ƙwayoyi na maye.
Collaborating with National Directorate of Employment, few of them have indicated interest in tailoring, barbing. Few of them have indicated interest in welding. Few of them have indicated interest in farming. A few of them have indicated interest in carpentry and even auto mechanics. It is expected that at the end of their training here, they will be empowered with tools to work with and then some form of micro loan to set up.
Kan batun sana'a kuwa Manjo General Shafa ya ce an kulla yarjejeniya da hukumar koyar da sana'a ta ƙasa, inda wasu daga cikinsu suka nuna sha'awar koyon ɗinki da sana'ar aski da kuma masu sha'awar aikin walda. Har ila yau wasu daga cikinsu suna son sana'ar noma da kuma masu sha'awar aikin kafinta da ma kuma na masu son koyon gyaran mota. Kwamandan sansanin ya ce a ƙarshen samun horonsu za a basu kayan sana'ar da aka koya musu, za a kuma basu ɗan ƙaramin bashin kuɗi wanda zai taimaka musu kafa jari idan sun koma cikin al'ummominsu. Daga bisani kuma ɗaya daga cikin tubabbin ƙungiyar Boko Haram ɗin ya gabatar da takaitaccen bayani kamar haka.
Sunana Saleh Mahmudu daga can garin Goza, ƙauyenmu kuma Nawaya. Alhamdulillahi mun godewa Allah yadda gwamnati zai karbe mu da hannu biyu. Muka godewa Allah an Allah yadda kuma za mu taimake masa, za mu yi taimako kamar yadda shi ya karbe mu da hannu biyu insha Allah kuma shi ya rike mu. To alhamdulillahi mun godewa Allah zuwan da muka yi zuwan nan da kuma kamar yadda aka karbe mu, mun godewa Allah. Inda Allah ya riga ya kare tare da mu dai alhamdulillahi, wanda gwamnati ya zai karbe mu haka har ya ba mu gado da irin sange da ya ba mu dai, mun godewa Allah akan haka. Duk lokacin da shi Allah ya ba mu sa'a muka zo muka gama ayyukan da shi ya samu kuma to sai mu koma ga gidaje. Tunanin zamana zaman lafiya nake tunanin sa yadda ma suka karbe mu haka. Tunani na yanayin da aka ba mu wahala a cikin shi yasa muka ce to akan da aka ba mu wahala a cikin din muna jin wahala kuma ba ni ka ba gishiri amiyawa balle bare mu kuma hannun gwamnati din yazo ya cece mu a cikin hannun muna take. Wallahi har mun yi shika mun yi komai da komai noma ma an hana mu an ce mu tashi mu shiga sambisa, sai muka ce ba za mu tashi ba sai muka gudu da tafi kafita nan.
Abdulwahab Muhammad Muya, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na ra'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har ma sauraro kuna biye da shirin namu sau da ƙafa, a makon da ya gabata kun fara jin kaɗan daga cikin tattaunawarmu da shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turanci, tamar gayi Malam Aminu Kano, Dr. Garba Shehu. Sai lokaci ya muna halin nashi, ba tare da ɓata lokaci ba, a yau za mu ɗaura daga inda muka dakata, a inda Dr. Garba Shehu yake bayanai da suka shafi canje-canje da al'ummar jihar Kano za su gani a ɓangaren ilimi idan Allah ya kai mu nan gaba ba da jimawa.
Arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama, mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi, ba mu dai ga ciri ba ta yi.
wannan ya sa ita hukumar kula da ilimin primary da kuma makarantun da suke koyar da malamai an zauna an fito da tsari cikin shekara uku za a tura malaman nan da ba su da kwarewa wanda yawan su ya kai 25,000 zuwa makarantun da za a koyar da su irin ta jeka kadawo domin su zamana sun kware din. To alhamdulillah abin da yake so in ce wannan tsari ya kawo babban canji a ma'aikatan ilimi ma gabaki daya saboda lokacin da yan uwa mutanen kasashen wajen nan kamar DFID da TDP suka fahimci muhimmancin wannan tsari sai suka nemi cewa ya kamata mutane da sauran jihohi su koya daga wannan tsarin da Kano ta zo da shi. Malamai da suke ba su da kwarewa lalle a shirya musu hanya tare da makarantun da suke koyarwa su sami certificate din da ake fada na NCE wanda kuma wannan doka ce ta gwamnatin tarayya cewa lalle in mutum yana so ya koyar ya tabbatar cewa ina da wannan ilimi na NCE. Wannan ba karamin wato ci gaba bane dan dai daga ƙarshe ina sa rai a cikin shekarun nan a ƙarshen ta gwamnatin jihar Kano za ta yi wato wani irin fitowa da ƙarfinta ta gaya wa duniya ko ta ga Najeriya cewa malaman da suke koyarwa a cikin primary schools mu dukkansu sun cancanta su koyar saboda suna da abin da gwamnati take bukata domin koyarwa. Gabatar da wannan tsari zuwa ga waɗansu manya-manyan makarantu na malantaka ya sa su ma makarantun sun tashi tsaye ba yadda za a yi kana malami baka da ilimin koyarwa kuma ka koyar da ɗalibin da zai zama malami saboda haka makarantun namu ma su ma aka motsa su dole malaman da suke koyarwa su ma su je su nemi babbar diploma ta ilimi koyarwa wanda ina ganin a halin da ake ciki yanzu na ci babban nasara a nan da wata ɗaya da ya shige muka yi bikin saukar karatu na waɗanda suka gama wannan babbar diploma a Gamman House na Kano a lokacin gaskiya akwai dangantaka mai kyau tsakanin makarantun namu da hukumar rijista ta malamai na ƙasa wanda suke shi shugaban wannan hukuma ya zo ya rantsar da wannan ɗalibai da suka gama cewa lalle sun cancanta su samu certificate ɗin da ake nufi da kuma license na koyarwa. Shi license ɗin in dai ana da shi to ko ina ma aka je za a iya koyarwa kuma ba tare da wani la'akari da babu cancanta ko kuma ba abin da ake bukata ba.
Kayi magana akan abubuwa da suka shafi kwarewar malamai a to mu duba wannan bangare na daban shi kuma ganin cewar duk inda aka ce akwai mali akwai kwararrun malamai sannan kuma ga dalibai to abu na gaba da zai biyo shine kayan karatu wanda idan babu su babu yadda za a karatu ya samu ci gaba. Wani irin hoɓɓasa gwamnatin ku ta jihar Kano take yi dan ganin an samar da wadatattun kayan koyarwa a duk makarantun da suke matakin primary da secondary a daukacin jihar Kano baki daya?
A wannan bangare zan ce wato dukiya ta al'umma da gwamnatin jihar Kano take saka a cikin ilimi ya mazarci abin da hukumar kula da UNICEF ta faɗa cewa ai wanda ake magana da 28% na jihar Kano state tana sa wajen 40% a cikin ilimi kasancewar wato akwai makarantu wajen fiye da 5,000 sannan kuma akwai ɗalibai fiye da 3,000,000 akwai malamai fiye da 50,000 sannan abinda ake biya na albashi dukkan wata musamman na primary school ya kai wato 2,600,000 duk wata saboda haka wannan dukiya da ake zubawa a cikin kowane wata lalle a kula da shi kwarai da gaske a ga cewa ana samun sakamakon da ake bukata. Kwarewar malamai da kuma yawan kuɗi da za a sa ba a wato hada da samun kayan aiki ba wanda yake yana da kyau a ce kowa ma kowace makaranta tana da kayan aikin da ake bukata to a gaskiya a bangaren nan zan ce gwamnati tana yin iyaka kokarin ta kuma alhamdulillah muna ganin sakamako ta wannan hanyoyi.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Garba Shehu shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama ta Margayi Malam Aminu Kano sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku zama lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman sani don kanka.
Madalla, kafin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga malama Aisha matar Usaini Dangwa ta Karasuwa jihar Yobe. Ta ce dan Allah ku bani dama domin in mika sakon jajanta ga al'ummar garin Silaja dake jihar Neja sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya same su wanda ya sanadiya asarar dukiya mai yawan gaske. Da fatan gwamnatin jihar da masu hannu da shuni za su tallafa ma waɗanda abin ya shafa domin rage radadin asarar da suka yi. Da fatan kuma Allah ya kare hakan a nan gaba. Sai kuma wasiƙa mai cewa assalamu alaikum sashen Hausa. Dan Allah VOA muna so ku ba mu dama mu jajantawa al'ummar jihar Lagos bisa ruwan sama da aka tafka musu kamar da bakin ƙwarya wanda har ya kai ga hana zirga-zirgan ababen hawa da cikar gidaje da ruwa. Da fatan Allah ya tsara sake afkuwa irin hakan, amin. Sako daga Salihu Isa Fane da Isa Kopsi a Sarara da Hamza Galadima birnin Kebbi. Shi kuma Muhammad Ahmad Usman Tangan Makiri cewa ya assalamu alaikum. Ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayya da kungiyoyin taimakawa al'umma da su taimakawa iyalan 'yan kungiyar civilian JTF na jihar Borno waɗanda 'yan kungiyar sama da 680 suka rasa rayukansu a yakin da suke yi da 'yan kungiyar Boko Haram, ganin yadda suka sadaukar da rayukansu domin kare al'ummarsu da kansu. Da fatan gwamnati za ta taimaka. Sai kuma wasiƙa mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika yawaitar shaye-shaye da 'yan mata da samari ke yi a wannan lokacin tabbas hakan abin takaici ne matuƙa. Da fatan Allah ya shirya mana zuri'a baki daya. Sako daga shugaban masu sauraron VOA Hausa na jihar Katsina Comrade Sanin Shaga Kofar Kaura Katsina. Shi kuma Abdulkadir Lawal Sha Iskawa Katsina cewa yi assalamu alaikum VOA. Ku bani dama in yi jinjina ga gwamnatin jihar Katsina akan namijin kokarin da ta yi a yau na kona makaman da aka samu bayan sulhu da 'yan kiwo haram. Hakika hakan abin ayaba ne, muddin ya dore. Daga ƙarshe nake kira da sauran jihohinmu na arewa da su yi koyi da jihar Katsina don kawo ƙarshen 'yan kiwo haram. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, muna addu'a tare da fatan Allah ya sa kammala taron G20 da aka yi a Jamus ya zamo alkhairi ga al'ummar duniya baki ɗaya. Sako daga Malam Larwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran, Najeriya.
To kafin mu karkare ga Ibrahim Garba da takaitattun labarai.
To a takaice, gida-gida kuma inci-inci sojojin Iraki ke bi suna kakkaɓe gyauran mayakan ISIS a birnin Mosul a daidai lokacin da jami'an gwamnatin ƙasar kuma ke murnar yin nasara. A yanzu fadan ya rage ne a wata matsatsiyar unguwa inda hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ke kaiwa ke jijjiga gidajen da ke hannun sojojin gwamnati. Dan farin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya gana da wata lauya mai alaka da fadar gwamnatin Rasha jim kaɗan bayan da mahaifinsa ya zama ɗan takarar jam'iyyar Republican da zumar samun wasu bayanan da za su taimaka ma yaƙin neman zaɓen mahaifin nasa. Dan Trump ɗin ya tabbatar a wata takardar bayani cewa ya gana da wata lauyar Rasha mai nasaba da fadar Kremlin kuma ya amince ganawar ce a watan Yunin shekara ta 2016 bayan da ta gaya masa cewa tana da wasu bayanai na fallasa game da Hillary Clinton ya takarar Democrat.
Tuba da Allah masu sauraron mu, anan kuma zamu da sa'aya, sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Saida Hamdun da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Malam Al. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.